sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari Aunashe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an tashi lafiya yau muna kawo muku wannan shirin da daga birnin tarayya Abuja ina tare da
ina tare da manya-manya an zabe
Ga
ba motoci sosai da can ya lafiyar giwa ba dai
ta hauka
haba in kika ga yadda hanyoyi suke ga miki abin tsoro fa sai ki ji kamar in kika zo da yar karaman motar ki kukkub kina tuki wani ma zai iya mangare ki ya shige mota kuma dole ki kai shi inda zashi
haka ai tana neman
taimako ai sai su kwashi sa'o'i uku hudu biyar suna jira mota abun ba dadi gaskiya
to Allah ya kawo mana saukin wannan lamari to zaki iya kuma ta mana kamar misali inda kina cika tanki a naira nawa yanzu kina ce ya koma naira nawa misali sabili da karin kudin man nan
alheri to wannan ai dogon lissafi ce to yanzu ki duba dai da
kin ga mu wai kin zo albasa
karamar leda cikin ledoji bakaken ma kin san hawa-hawa ne to akwai karamar gaba daya
karamar
to a cikin na
jabebinsu
aka zuba mun albasa aka ce mun hajiya kudin ki 3000 ai kusan su miya ne ina gaya miki nace 300 kace ko 3000 yace hajiya wannan 3000 dan ma ke ce ne miki rage
ko fa
nace ni awa yace na miki rage hajiya na ga girman ki ne dan Allah wannan albasa 3000 yace
sai kudin kwando kenan fa da
ya nuna min buhu yace kin ga wancan buhu nace eh ce to wannan buhu da kike gani yanzu cikon albasa a cikin wannan buhu naira 70,000 ne
70,000 buhun albasa
70,000
ya fi ma buhun shinkafa
ayo buhun shinkafa ai okay kudin buhun shinkafa bi kenan saboda idan zaki dan kara da kadan
albasa
eh
to Allah ya gyara
ina ga ya miki
Allah ya gyara mana wannan
ya kai kin san me ake cewa man halaka
eh
to nan muke yanzu
Allah ya gyara
ba cewa komai ina ga ya miki
to Allah ya gyara
Thank you.
Wannan babi kabare da muka saba da gaishe-gaishe yau dai ba aure raki
a to ga an aure
ana da an aure
sai aure ta
aure ne
ana da an yi aure
to tunda an yi aure mako da ya
gabata
to bari mu fara da gaisuwar fata alherin ko to muna mika gaisuwar fata alheri ga Nderi da James Nengak Sarkin Lur tare da fatar an kammala da ma iyalinsa da mafirotarsa baki daya da al'ummar Nengan domin auren an kammala auren wato muna taya murna ne kammala auren ƴaƴansu da aka yi comfort da wunga tofa
comfort
da wunga me ba nan wunga
a kake tambaye ni wannan ita ce babbar tambaya sai mun nemi kamus
to shike da to da musu na auren su comfort da angonta wungak wanda aka yi a majami'ar kokin ta LCC Fantamu
LCC 2
ai majami'ar kokin LCC 2 da aka ta Fantamu Shendam karamar hukumar Shendam kenan a jihar Plateau ko
ka
to da fatar an yi wannan auren a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
muka da zantan gida
yawa to
da fatar kuma kowa da yazo bikin auren ya sauka lafiya
to mai martaba muna kara taya kamar na Allah ya sa badi wannan kamar daidai wannan lokacin mu zo muna ko an haifi Alheri ko Madina ce ko Benji
ko wunga ko nanga
to sai kuma gaisuwar ta Aziya zuwa ga iyalan Reverend Dr. Shaibu Bell domin rasuwar ɗansa Alfred Shaibu Bell muna kuma mika gaisuwar ta Aziya zuwa ga Hulda Barnabas da iyalan Barnabas Musa Miya da rasuwar Yakubu Roya Barnabas kai gaman Miya sai gaisuwar ta Aziya ga Bala Magaji da matarsa don rasuwar kanansu soja da aka kashe a Maiduguri wato a wurin
wannan ta'adda
to Allah ya kare dukkan waɗanda suke wannan fafatuka muna kuma addu'a Allah ya ji kaman mata ya kuma ba dangin su duka hakurin rashin mu kuma ya kyautata namu
karshen
to sai kuma na ganki da gaishe-gaishe
wallahi ina da gaisuwa daga nan babban birnin tarayyar nan Abuja wani abokinmu ne na sosai
ne ma'abocin sashen Hausa
Hajiya kin ga ko mu kullun motin ki kika kada dan masani zai ce ai naji alheri ta kada mu kullun motin a shirin amari
baya wuce su
to muna gaida dan masanin dakwa da Alhaji Umar Yusuf wakilin makabarta dakwa da Alhaji Adamu Muhammad Tanko tafidan dakwa uban doman Zuma magaya yakin baddan zanzo su leja
babban magana
kin gani manya-manya ne fa
manya-manya yau
da wata gidauniyar su da wai sunan ta kungiyar Haske Foundation da kwa gaba ɗayan su wai suna gaida sashen Hausa na muryar Amurka. Eh to sai kuma gaisuwa daga wajen Hajiya Hawwa Yusuf Funtuwa ta ce tana sauraron shirin Abadi ya huce a uwa Ingila banda Najeriya fa banda ma Amurka
haka
tana Ingila ne tace da fatan an waye gari lafiya kuma cikin koshin lafiya Hajiya Hawwa Yusuf Funtuwa mazauniyar kasar Burtaniya tana son ta mika sakon gaisuwarta da kuma ta barka da rana da fatan alheri zuwa ga mahaifiyarta Hajiya Mairo Yusuf Funtuwa da dukkan mutane da ke kula mata da ita bayan haka kuma tana gaida mai girma dan buran Hausawa na Turai Ibrahim Gambo Jankado a wato kin jima ashe nan mata ce wanda wai shi kanshi mai girma wai za a daura auren sa da gimbiyar sa Hamida Lawan Musa ina ga an riga an yi kenan
domin to Allah ba da ban lafiya
Allah ba da zaman lafiya Allah ya gaida
duka su ma waka zalika
eh sun shiga cikin
rayuwa zuwa Allah ya sa mu sake dawowa
mu je radin sunan NDU to sai kuma Fatima Zarau daga karshe tana gaida wasu a nan Burtaniya aminiyarta Aisha Yunus na Daba duk tana gaishe su a nan kasar Burtaniya to ubangiji Allah ya sa masu sauraron shirin Abadi ya huce ne
da fatan sun waye da
lafiya
aka aika musu da wannan shafi daga nan za su ci gaba da sauraron mu
za su duka
sauraron to sai kuma mika gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun abokinmu injiniyan mu Benjamin Gawan zuwa ga Reverend Jacob Malam Kokin LCC Old Karu da Reverend Samuel Dantaro Ekuwa Goodness Giginyu Airport Road Kano sai General Yakubu Gawa mai retire tsohon shugaban kasar Najeriya ba wanda bai san wannan sunan ba muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga mama Mrs. Lydia Paul Allah ya kara mata lafiya amin sai Mrs. Tita Tongon ita ma Allah ya kara mata lafiya
san su bufi
ada sun kai haka
wallahi a yanzu ma hakkin sa na tuna zame ma Justice Hansen Dundi ta'aziyar sadakar ta uwar mijin ta rasu
to Allah ya jikanta
wallahi a yanzu haka ma ba a riga an yi jana'iza ba mama tana kwance yanzu haka a wusasan Zaria
to Allah ya
riga mai gidan gaskiya yau kwana uku kenan
ita mama
sadakar sadakarta maman su Asaba Donli da Audu Donli da Garba Donli
to Allah ya jikanta mu kuma ya
kara mu kotace ta mu
karshen sai kuma gaiso fata alheri ga magajin Kubut Nde Joshua Goten da Reverend Shinen Jacob LCC Nyanya Bandara daga karshe muna mika gaisuwar fata alheri ga Reverend Samuel Mangai LCC Lekwito na iya faɗan sunaye na
kokari
kamar ni na
raba ba a magana kin yi kokari wallahi kin yi kokari sai kuma gaisuwa na sada zumunci daga Abdullahi Sa'idu Banagan Birnin Gwari daga jihar Kaduna yana gaida mai martaba Malam Zubairu Jibril Mai Gwari na biyu da dukkan hakiman da suke masarautar Birnin Gwari da 'yan majalisar mai martaba kuma ba zai manta da Senator Ahmed Muhammad Makarfi ba da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka da kuma mataimakin shugaban ƙasa na da architect Namadi Sambo mai girma da Latin Zazzau da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna sai kuma Alhaji Lawal Musa Usman wanda yake ofishin protocol wato irin waɗanda ke haba-haba da baki kenan a ofishin protocol da Farfesa Ahmadu Bello da sauran masoya da abokan arziki gaba ɗaya gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya ce muna godiya da karramawa a shekara 2007 da ita kanta Madam Grace Alheri Abdu da daukacin ma'aikatan
sashen
Hausa
da
Amurka Allah ya sa malum anan ya ce ai kun yi haba-haba da shi a shekara 2007
to
da ya ziyarci kasar Amurka
kenan to
kun yi manyan baki a shi
to Allah tabbatar da alheri to muna aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da
biyu
da ka zama dare da wannan
wane mutum
muna mika gaisuwa fata alheri da fata an tashi lafiya ga yata Vashti Daniel da Lois Daniel Danladi gaisuwar fata alheri ga Sama'ila Ibrahim Rimaye da iyalansa da Alimati da Binta Tiri. Muna mika gaisuwar fata alheri ga Alti Yakubu Yankai da Binta da Hannatu Dauda Tanko wanda ita ma take shirin auren danta
labarin da kika ce kina ba mu labarin ba platani ina labarin da kika ce
in ga miki labarin fulani nan da yaro wato ba platani shi fa duk abin da aka ce akwai zaki a cikin sa to yana sa ba Fulatani ya fada tunanin abubuwa daban-daban musamman ma rake Hajiya
Labino na da zaki Labino da zaki ne amma rake
haba na rake ai na daban ne
ai shi yasa Fulani suka je abu biyu a sai rake a sai
bakunan
a sai kosai
dole
sai an sai kosai
ai fa in ga miki da ya fara shan rake sai aka ce masa assalamu alaikum ko na bai amsa na farko ba sai aka ce
yana fama shi
kuma yana fama shi ana jin shi
yana
ce assalamu alaikum masu gida sai ce amin wa alaikum assalamu sai rike raken sai mutumin ya shigo da ya kalle shi sai ce barka da zuwa
sai bai ce rage
sai ce barka da zuwa yace dan baka shaida mun zaka zo ba sai kuma ya ci gaba da shan rake
a'a ya zama baturan dole
yace kai take ne na zo ne in ga muka cewa waɗanda ka ce in kawo su da su ne muka zo tare suna waje yace a'a to amma ka san suna neman tarihi a wuri na yanzu tarihi
ne yan jarida ne
ku tarihi zan ba su tarihi da kennan ne da ya faro asali daga kasar
Iran
asali rake daga kasar Iran ne yace daga kasar Iran rake ta faro
lalle
idan ka je irin su Palestino da su
Israila duk su da ana gona rake
ai rake ne kam daga kasar Iran ta so ta
faro lalle wannan rake
ana maganar su da Hajiya wanda ya kawo baki da bakin ma da suke tsaye ga rake mai rafi yan ba da
ba da ya ba
ga ta fasa da asalin rake ta daga Iran
sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu kila mu so rake mu ma mu
ina ga mu fara shi amma ji ko za mu sace a shirin a bari ya huce
ko za mu samu ilimi to naga gare na hadara mu sanin da aka kila mu jabarki da ya zaba da din
Madina Dauda
alheri ke ku fata alheri da ku fata Allah babin lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci tarihi
ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku